Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 1 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baballe da kanun labarai.
Hukumomin lafiya na Palestine sun ce hare-haren Isra'ila ta sama ya kashe mutane da dama a sansanin ƴan gudun hijira. Wasu manyan jami'an Amurka sun yi gargaɗin harin Hamas na Isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci. Ƙasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kuɗinta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61.
To kanin labarai kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da ma'aikatan majalisun dokokin jihohi a fadin Najeriya ke ci gaba da yajin aiki wanda ya tsaida harkokin majalisun cik, an fara kiraye-kiraye ga bangarorin biyu.
Kiranmu shine su zabura ƴan majalisa su san menene damar su, su yi amfani da damar su domin demokradiyya ta mike, domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata.
Za kuma aji wani rahoto na musamman kan yadda cutar koda ke laƙume rayukan talakawa a sassan duniya musamman ma Afirka. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa, inda yau shirin zai waiwayi dambarwar siyasar jihar Rivers. Kafin nan ga kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai har-hara kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-hara ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai kusa da sansanin ƴan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila, Lieutenant Colonel Richard H. ya ce ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa akwai wani babban kwamandan Hamas a yankin, inda ya tabbatar da kai harin ta sama. Sanarwar da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna Ibrahim Biyari, sannan ta ce shi ne jagoran abinda ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekara 1948, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Hukumomin lafiya na Palestine sun ce akalla Falasɗinawa 50 ne suka mutu, yayin da wasu 150 suka jikkata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira. Sanarwar da kungiyar Hamas ta fitar ta ce babu wasu komandoji da ke sansanin, inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 400 ko kuma suka jikkata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ba za a iya tantance alƙaliman ba. A halin da ake ciki kuma, mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, a yanzu ya faɗakar da kishiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS suna yin amfani da harin da kuma hotuna da ke da alaƙa da shi, da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, in ji su, wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-har kan Amurka. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI Christopher Wray da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa Christine Abizet ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya Talata, yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa ido na Majalisar Dattawan Amurka, inda suka yi gargaɗin harin Hamas na Isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin. kamar yadda BOA Burmester rawaito, wanda ya kara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yada labarai a fadin kasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samami a ofishin kungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Zozo mai magana da yawun kafar yada labaran ya ce da BOA Burmis cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani dan jarida da wani mai gadi. A wannan rana sojojin Myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taba rike makamin ministan yada labarai a karkashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji.
To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da ma'aikatan majalisun dokokin jihohi ke cigaba da yajin aiki, harkokin da suka jibanci dokoki suka tsaya cik a matakin jihohi na ƙasar baki ɗaya, al'amarin da ke daɗa tayar da hankalin masu ruwa da tsaki. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Uwar kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisun dokoki na jihohi, wato fasance, ta umarci ƴaƴanta su shiga wannan yajin aiki na baba sai ta gani, biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta dokar da ta tabbatar da ƴancin harkokin kuɗi ga majalisun dokoki na jihohin Najeriya daga ɓangaren gwamnonin ƙasar. Yanzu haka dai zaurika da harabobin majalisar dokokin kowace jiha a Najeriya na ci gaba da kasancewa a gargami. Kwamar Bashir Yahaya shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ta Fasan.
Doka ce ta ƙasa wadda ta riga ta faɗa a sashi na 121 cikin baka, wanda ya faɗi cewa majalisa waje ne wanda yake da zaman kansa, haka ɓangaren gwamnati kuma haka ɓangaren shari'a. To shine muke so mu ga cewa lalle gwamnoni sun yarda cewa komai da komai ya dawo majalisa kamar yadda doka ta riga ta faɗa, kuma wannan kusan jihohi kusan 30 kowanne gwamnoni sun riga sun sa mata hannu ta yadda za a yi wannan kasafin kuɗi da kuma yadda za a kashe wannan kuɗi. Kuma wannan kasafin kuɗin shine cewa wanda komai ba abin da majalisa take buƙata cewa a ce sai ta rubuta ta nema. A yanzu saboda rashin wannan gashin ƴancin kan cewa duk abin da za a yi a majalisa sai in an rubuta wa gwamnati, kuma gwamna ya sa hali kuma ya ba da kuɗi da za a yi wannan abu. Kuma wannan yakan kawo targaɗo a wasu abubuwa, domin aka nema ba za a iya samu akan lokaci da ya kamata a yi ba, wani kuma ba za a iya samu ba. Amma aka ware wannan ɓangare na majalisa da ɓangare na gwamnati, ina ganin komai zai tafi yadda ya kamata.
Sai dai a cewar Kwamar Umar Adamu Kazaure, shugaban reshen jihar Jigawa na kungiyar ta Fasan, rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2001 a kan wannan batu tsakanin uwar kungiyar ta Fasan ta ƙasa da zauren gwamnonin Najeriya da kuma kungiyar shugabannin majalisun dokoki ta Najeriya shine ya haifar da wannan yajin aiki na sai baba ta gani.
Dama mun taɓa shiga wannan yajin aiki bayan an cimma wata yarjejeniya aka muka janye muka dakatar. To tunda muka dakatar da wannan yajin aiki a ranar 18 ga watan 7 hijira ta 2021 har wannan rana da muka dawo babu wani abu takamaimai wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar da muka yi shiga da su. Shi yasa yanzu muka dawo wannan yajin aiki. Kuma babu maganar yajin aiki ne da ake ka san mu ma'aikatan majalisa ne wanda suka san doka da oda, ba ma wani abu wanda ya saba doka. Muna bin doka da oda kuma ko'ina a jihohi ana yajin aikin nan bisa tsari da doka.
So, amma Honorable Nasiru Garba Danci, tsohon wakili a majalisar dokokin Najeriya, ya ce yajin aikin da kungiyar ta Fasan ke yi na nuna raunin 'yan majalisar dokoki ne na jihohi.
Magana ce ta 'yan majalisu su yi magana da gwamnoni su tabbatar su bi abin da doka ta tsara tun da an riga wannan al'amari ya zama doka. Shiranmu shi ne su zabura 'yan majalisa su san menene damarsu, su yi amfani da damarsu domin demokradiyya ta mike, domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata.
Masu kula da al'amura na ganin cewar 'yan majalisar dokokin jihohin ne suka yi wasarere da damarsu lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta so dafa musu su sami wannan 'yanci fiye da shekaru 15 baya, wato shekaru kalilan bayan da ita majalisar dokokin ta ƙasa ta samu nata 'yancin daga fadar shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudinta mai kadarorin da suka kai dala tiriliyan 61 da kuma karfafa kokarinta na rage yawan basussukan cikin gida kamar da kafafen yada labaran kasar suka rawaito muhimman taron manufofin kudi inda suka ambato wani muhimman taro da ake so bi cikin shekaru 10 wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan Oktoba babban taron harkokin kudi na tsakiya da aka gudanar a birnin Beijing na kasar Sin ya rawaito cewa kasar Sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaminisanci kan harkokin kudi taron wanda ya samu halartar shugaban kasar Sin Xi Jinping da Premier Li Qiang ya bayyana cewa kasar Sin za ta samar da wata hanya ta warware matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan kananan hukumomi daga ƙarshe Kotun kolin Amurka a jiya Talata ta saurari wasu ƙararraki guda biyu daga jihohin California da Michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka a shafukan sada zumunta inda alƙalan ke ƙoƙarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana. Kanadan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin Amurka wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki toshe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi a kafofin sada zumunta don murkushe masu suka.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wani rahoto na musamman kan matsalar jinyar koda. Gidauniyar tallafa ma masu matsalar koda ta ƙasa da ke nan Amurka ta ce kowace shekara cutar koda tana kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya saboda rashin sukuni musamman ma tsadar jinya. Matsalolin na wato na rashin kuɗi da sukuni sun fito ƙarara a wasu ƙasashen Afirka irin Ghana inda ake ganin matsaloli masu nasaba da jinyar cutar ƙoda da ke ƙaruwa a tsakanin majinyata a asibitin koyarwa na Tamale da ke yankin arewacin ƙasar. Al-Hassan Abdul Washid ya shirya mana wannan rahoto wanda Aisha Ma'azu za ta karanto.
Yahaya Wanzam Adam ma'aikacin jinya ne da ya kware a wannan fannin a asibitin koyarwa na Tamale da ke yankin arewacin Ghana ya ce a kullum masu jinya da ke karkashin kulawarsa suna gaza biyan kuɗin maganin cututtukan kodar da suke fama da su. Ya ce
we started with 3 patients
mun fara da majinyata uku ne sannan a hankali kuma sai adadin su ya ringa karuwa a halin yanzu dai muna da majinyata 60 zuwa 70 da muke tace musu jini wato dialysis
wajen kaso 10 cikin 100 na al'ummar duniya na fama da cututtukan koda masu tsanani a cewar gidauniyar kodar ta ƙasa Amurka a Ghana yawan masu wannan cuta sun kai wajen kaso 13 bisa wani binciken da aka yi a 2018. Hukumomin lafiya a Ghana sun ce wannan yanayi yana samuwa ne bisa dalilai biyu: lafta gishiri a abinci ko kuma yawan cin abinci mai sukari. Tsarin inshorar lafiya da gwamnati take daukar nauyinsa wato NHIS yana bada kulawar lafiya da kuma magani kyauta kan wasu cututtuka. Isa Haqqu Abdul Latif Director ne a hukumar inshorar lafiya wato NHIS kuma shike da alhakin kula da al'amuran NHIS ya ce ofishinsa na sane da hauhawar cututtukan da ke da nasaba da koda kana akwai bukatar daukar nauyin jinyar marasa lafiya.
For dialysis to be taken by the National Health Insurance Authority.
Batun hukumar lafiya ta dauki nauyin jinyar masu fama da cutar koda wato dialysis wani lamari ne da mutane da yawa suka bada shawara akai. Sannan mu kanmu a cikin gida mun samu tattaunawa a kansa tsakanin jami'anmu da kuma na hukumar lafiya ta ƙasa.
Asibitin koyarwa na yankin arewacin Tamale a Ghana yana kula da marasa lafiya daga yankuna 6 na ƙasar. Yahaya Wanzam Adam ya ce akasarin majinyatan dai ana musu dialysis sau 3 a kowane mako sai dai kuma majinyata da dama ba za su iya biyan kuɗin jinyar ba.
So most of them are doing twice in a week. Patients.
Saboda haka akasaransu suna yi sau biyu kawai a kowane mako. Majinyatan da suka kasa zuwa dialysis na tsawon mako daya gaskiya suna shiga cikin wani irin yanayi mai tsanani, tsananin gaske. Rayuwarsu takan kasance cikin barazana. Majinyacin zai iya mutuwa.
Abdullatif ya ce NHIS tana daukar nauyin maganin sabbin majinyatan da aka gano suna fama da cutar. To amma ya ce hukumar da yake wa aiki tana yunkurin fadada bada kulawar cutar ya kai ga waɗanda suka dade suna fama da cutar, yayin da hukumar take gudanar da binciken ƙarshen shekara na cututtukan da take daukar nauyin maganin masu jinyarta da maganin su. Sai dai kuma ba batun daukar nauyin bane kawai, akwai kuma matsalar na'urorin da ke yin dialysis din.
Currently 5 machines are functioning efficiently.
A halin yanzu dai muna da na'urori guda 5 masu aiki ka'in da na'in. Kaddara kana iya yi wa sama da mutane 20 dialysis, sannan kowane rukunin dialysis na daukar sa'o'i 5. Saboda haka lokacin da kowane mai jinya zai yana jiran a zo kan shi zai yi yawa. To idan misali a ce muna da na'urori 15 zuwa 20 kuma, kaga zai taimaka matuƙa wajen rage tsawon lokacin jira.
Yan Ghana suna fatan wannan binciken ƙarshen shekarar zai yi la'akari da damuwar iyalai da majinyata masu fama da mummunar cutar koda da ke haifar da macewar koda, sannan kuma a wani bangaren zai taimaka wajen magance matsalar ɗaukar nauyin maganin da rashin wadatattun na'urorin dialysis.
To a gaida Aisha da wannan rahoto na Alhassan Abdulwashid. A shirinmu na hantsi kuma za a ji ƙarin bayani kan wasu garawakin da aka gano a wani babban rami a jihar Abia.
Wani da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru da ke da suna Emmanuel ya ce,
because Nigeria is bad now, we need more security around so that we can take care of all those.
Yana cewa ne wannan abin tashin hankali ne na kashe mutane, kuma bayan kashe su a cire musu kawuna, idanuwanmu dai sun nuna muna abin da muka gani musamman na kananan yara. Wannan abin tashin hankali ne kuma muna kira ga hukumomin Nigeria da gwamnatin jihar Abia da kada su yi wasa da wannan lamarin, su dauki matakai domin kawo ƙarshen garkuwa da mutane da halaka dimbin rayuka.
The change is no good. The change is too bad for Nigeria.
Shi ma wani da ke makwabtaka da garin ya ce,
to yanzu dai wannan gawaki dai kuwa da kuwa ne. Ya hada mutum harewa, ya hada Igbo, ya hada ma'aikata. Duk wanda suka gani kashewa suke, amma da kwanan ya tare. Ko wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji. Amma wannan gawa da ake wannan bangare da ya bane.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata hutar rikicin siyasa ta ɓarke a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, watanni 5 bayan rantsar da sabuwar gwamnati a jihar. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata wutar rikicin siyasa ta tashi a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya, tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada wato tsohon gwamna Nelson Wike, inda ta kai ga yunkurin tsige gwamna Fubara, yayin da kuma wasu suka kai farmaki kan majalisar dokokin jihar har suka kona wani sashi na ginin majalisar. Rahotanni daga jihar sun bayyana cewa lamarin ya samo asali ne sakamakon zargin da gwamnan ke yi da cewa tsohon gwamna Wike, wanda ya yi ruwa ya yi zakin tabbatar da hawansa kan karagar mulki, na neman mayar da shi gwamnan jika nayika tare da kin sakar masa marar jagorantar jihar. Wata majiya ta bayyana cewa ko baya ga nada kusan kashi 80 cikin 100 na manyan mukaman gwamnatin jihar ta Rivers, tsohon gwamnan Wike ya kuma ci gaba da jagorancin jihar a kaikaice, duk da cewa ya sauka daga kujerar gwamnan tun a ranar 29 ga watan Mayu, sa'ad aka rantsar da sabon gwamna Fubara. Takaddamar ta soma ne watanni 3 da suka gabata, sa'ad da shi sabon gwamna Fubara ya zargi gwamna Wike da ci gaba da mulkin jihar, tare kuma da ci gaba da tatsar lalitar jihar, inda ta kai ma shi gwamnan bai da ikon saka hannun fitar da kudaden jihar da adadin su ya haura naira miliyan 50 ba tare da amincewar wuke ba. Fubara ya kuma yi zargin cewa tunda aka rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar watanni biyar da suka gabata bai taba yin balaguro na kashin kansa a wajen jihar ba, saboda har yanzu wuke ne ke rike da ikon jirgin sama mallakar gwamnatin jihar. Haka kuma wasu majiyoyi sun bayyana cewa hatta gidajen saukar gwamnan jihar da ke Abuja da birnin Lagos har yanzu tsohon gwamnan ne ke iko da su. Lamarin ya yi kamari ne tare da bayyana a fili a farkon makon nan, sa'ad da gwamna Fubara ya so makin karɓa bukatun wuke na karɓan kuɗi daga lalitar jihar kamar yadda yake yi a kowane wata, a ƙoƙarin nuna cewa shi ke mulki ba wuke ba. Wannan lamari dai ya tunzura tsohon gwamna wuke wanda yanzu haka shi ne ministan babban birnin tarayya Abuja, inda rahotanni suka ce nan take ya soma ɗaukar matakin ganin bayan gwamna Fubara, kasancewar tuni ya shirya wa irin wannan rana ta hanyar kakkafa mabiyansa a manyan mukaman gwamnatin jihar har ma da majalisar dokoki. Yunkuri na farko shi ne tsige shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar wanda ake zargin yana goyon bayan gwamnan, wanda kuma hakan zai ba da damar samun nasarar tsige gwamnan daga bisani.
Those that voted in favor of the removal of Edison Eji as majority leader of this house, 23 abstention nil, against nil. By that result, Edison Eji is now removed as the majority leader of the Rivers Delta Assembly in line with our standing orders.
To sai dai shi ma gwamna bangarensa ya mai da martani hanyar ciccire wasu manyan jami'an gwamnati da yake ganin suna goyon bayan gwamna wuke, lamarin da ya ƙara rincaɗi al'amura har ma ta kai ga arangama da harbe-harben bindigogi tsakanin magoya bayan bangarorin biyu da kuma ƙone-ƙone wanda ya kai ga ƙone wani bangare na majalisar dokokin jihar. Hawa Sharif ta tattauna da wakilinmu a yankin Naja Delta Lamido Abubakar kan halin da ake ciki a wannan dambarwa ta siyasa a jihar Rivers.
Yawa Lamido, za mu so mu ji shin yanzu wani hali ake ciki ne a nan jihar Rivers sakamakon abubuwan da suke faruwa na neman tsige gwamnan da shi minista wiki yake kokarin yi kamar yadda labari yake bulla.
To babu shakka ya Hawa Sharif, hali da ake ciki a yanzu musamman a jihar Rivers da cikin siyasar da ya kunno baya a baya-bayan nan ya dauki wani sabon salo, domin bayan zanga-zangar da 'yan asalin jihar Rivers suka yi na nuna goyon bayan su da shi gwamnan jihar ta Rivers wato Mr. Timilayi Fubura a jiya, bayan da wato jami'an tsaro suka harbi burkonan tsohuwa, sai aka wayi gari gwamnan jihar ta Rivers ya sauya bukamai daban-daban daga cikin gwamnatinsa, wato kamar ya tsige wasu masu rike da madafun iko daban-daban a fadar gwamnatin jihar, kamar misali shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar wato chief of staff ne gwamnan ya sallame shi, sannan kuma da dogarinsa da ke kula da harkar tsaro, sannan ya sallame babban jojin jihar ta Rivers sakamakon wannan rikici, sannan ya fitar da wata sanarwa shi gwamna inda ya umarci wato dakatar da shugabannin kananan hukumomi na riko na 23 da ke jihar da su wato sauka daga mukamansu. Sannan ita kanta majalisar zartarwar jihar wato kwamishinoni ya ba da umarnin sallamar su, inda yake su gaugauta handing over ga wato sakatarorin su. Saboda haka majalisar dokokin jihar Rivers ita ma ta fada cikin wannan rikici sakamakon tsige shugaban masu rinjaye na majalisa da aka yi, wanda ake zargi suna goyon bayan tsohon gwamnan jihar Rivers wato Barista Yansan Muke, wanda minista ne a babban birnin tarayya Abuja. Zuwa yanzu bayanai na nuna an tsige shugaban majalisar dokokin jihar, inda aka mai gurbin sa da wani sabo da kuma shi shugaban marasa rinjaye. Saboda haka wannan lamari na nuna cewa wannan wuta rikici na ci gaba da zafafa a jihar Rivers, sannan kuma da zaman dardar da jama'ar jihar ke yi don gudun abinda ka iya baiwa ba.
Yawwa, dama shi ne zan ce to ganin cewa ta wannan wata siyasa da ta huru take ci ganga ganga haka. Batun tsaro fa yaya kuma sha'anin tsaro kamar yadda ka faɗa mutane na cikin dardar?
To hali da ake ciki na zirinci da zauren majalisar dokoki ta jiha an tsaurara matakan tsaro da kuma fadar gwamnatin jiha ta Rivers, sannan da kuma dandalin wasa na Eagle Square shi ma an zuba jami'an tsaro. Sai dai hali da ake ciki har zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Rivers bata fito ta yi magana ba da kafafen labarai daban-daban, sai dai ta aika sako ga kafafen labarai kan cewar tana sane da hali da ake ciki, kuma ta faza jami'anta a sassan jihar Rivers domin ganin cewa wato gudun abin da ka iya biyowa baya, kuma ta ce a tsaye take na tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers. Sa'annan sarakunan gargajiya da masu ruwa da tsaki a jihar Rivers yanzu haka suna gudanar da wani babban taro na neman mafita dangane da hali da aka shiga. Ita ma bayanai da muka samu jam'iyyar PDP ita ma tana gudanar da wani taro domin lalabo mafita game da hali da aka shiga a jihar Rivers.
Madalla, ban sani ba, daga gefe akwai abinda mutane ke gunaguni ake cewa koko ya yanayin mutanen jihar yake?
Hali da ake ciki idan ka zagaya birnin Fatakwal da kewaye za ka tarar da gungun mutane daban-daban masu goyon bayan bangaren shi gwamna Sinilaye Fubura da kuma tsohon gwamna Yelson Muke wanda yake minista ne a babban birnin tarayya a yanzu. Suna maganganu daban-daban da ke nuna cewa suna goyon bayan bangarorin biyu da kuma zargin ma da suka yi majami'an tsaro kan cewar misali ba su bari mutane suka yi abin da ya kamata ba ta bangaren zanga-zangar limana daga fitani kuma zanga-zangar ta kai ga cin zarafi da kuma ainihin harbin mai kan uwa da wabi da ake zargin wasu 'yan bindiga.
Haka dai wasu rahotanni sun ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shiga tsakani hanyar zaunawa da gwamnan da kuma tsohon gwamna domin sasantawa a tsakaninsu. Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokan aiki Hauwa Sharif da Lamido Abubakar, sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To, a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai harar kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu harar ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS sun yi amfani da harin da kuma hotuna da ke da alaƙa da shi da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, in ji su, wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-har kan Amurka. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai a Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito, wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murƙushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan jin mulkin da suka yi.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna sake miƙa ta'aziyyarmu ga wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa saboda babban rashi da ya yi kwanan nan. Allah ya ji ƙansu da rahama ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawai, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.